This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da 25. Jama'a a Jamhuriyar Niger za su iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwa ta internet ta voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Sarfil Hashin Gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fata kun tashi cikin koshin lafiya. Ladan Ibrahim Aiwa zai gabatar da shirin zabe ko nadi. Da farko dai bari mu fara baku cikakkun labaran duniya.
To tare da sallama ga cikakkun labaran wanda ni Usman Kabara zan karanto. Kwararru na ci gaba da yabawa samun maganin rigakafin cutar Ebola mai kisa, sai dai sun bayyana fargabar da suke ganin cewa yaduwar maganin har ya wadata na iya daukar waɗansu watanni nan gaba. Wata jami'ar hukumar lafiya ta duniya ce Mary Polly ta faɗa wa manema labarai haka, inda ta ce ana iya daukar lokaci kafin masu tantance sahihancin magunguna su yarda da fara amfani da shi. Wani ma'aikacin hukumar ma a kasar Gini Muhammad Balhosini cewa yayi wannan abin ci gaba ne na farin ciki, amma kar al'umma su sakankance da azamar da suke yi na yakar cutar. Shi ma ma'aikacin gwamnati a Gini ya ce game da cutar, samuwar maganin zai iya rage radadin tsangwamar da ake yi masu kamuwa da Ebola. Maganin rigakafin Ebola zai sha gwaje-gwaje kafin a tabbatar da sahihancinsa. A shekarun jiya Juma'a, hukumar lafiya ta duniya suka tabbatar da nasarar gwajin sa 100 bisa 100. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya fara tattaunawar diplomasiya a yau Lahadi da takwaransa Sami Sokri game da hare-haren ta'addanci a yankin Sinai da ke Masar. Jami'an Amurka sun bayyana cewa Kerry ya zanta da ministan harkokin wajen Masar din game da damuwar Amurka akan yancin bil'adama game da kuma hambararren shugaban kasar Mohamed Morsi. Rabon bangarorin gwamnatin guda biyu na Amurka da Masar da yin irin wannan ganawar ta ido da ido tun shekarar 2009. Wannan ziyara ce ta kasashe biyar da Kerry ya faro ta Masar. Masu tsokaci sun ce Mr. Kerry na cikin tsaka mai wuyar kamo bakin zaren taya mayar da maganar yakin da ake so a yi da 'yan ISIS da kuma kalubalantar siyasar kasar game da 'yancin bil'adama, musamman 'yancin 'yan adawa da kuma 'yan jarida da yanda ake tauye shi, in ji fitaccen mai sharhin Amurkan nan akan ci gaban gabas ta tsakiya Macedonia. Wasu da mutane guda uku daga cikin zuriyar shugaban kungiyar Al-Qaida Osama bin Laden da aka kashe suna cikin waɗanda hatsarin jirgin sama ya ritsa da su kuma suka mutu a wani wuri a kusa da birnin London. Saudiya da Burtaniya sun tabbatar da haka. Shi kansa matukin jirgin shi ma ya mutu. Jakadan Saudi a Burtaniya ya yi amfani da shafin su na Twitter inda ya mika ta'aziyar sa ga iyalan bin Laden, sai dai bai bayyana sunayen waɗanda suka mutu ba. Ofishin jakadancin Saudi a Ingila zai bincika musabbabin hatsarin, sannan zai danka gawarwakin su har Saudiya. Jakadan Saudin Yarima Muhammad bin Nawaf bin Abdul Aziz ne ya bayyana haka. Suma 'yan sanda sun bayyana cewa jirgin ya faɗi ne a kusa da ma'ajiyar motocin da akan yi gwanjon su. Bayan ya faɗi kuma ya kama da wuta duka kokarin sauka a filin jiragen saman Black Bush da ke nisan kilomita 65 daga kudu maso yammacin birnin London, bayan tasowarsa daga Malpensa da ke Milan. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Shugaban kasar yankin Kurdawan Iraki na Kurdistan Workers Party ko PKK a takaice ya janye a jiya Asabar daga yankin Kurdawa don gudun raunata farar hula a harin saman Turkiya. Ofishin shugaba Masoud Barzani ya faɗi a wata sanarwa cewa za su janye don gudun raunata fararen hular Kurdawa sakamakon hare-haren saman Turkiya. Sanarwar ta yi Allah wadai da hare-haren Turkiya akan fararen hula da ya haddasa asarar rayuka da dukiyoyinsu a arewa maso yammacin yankin kasar. Shugaban ya nuna sanarwar da cewa ya kamata kurdawan da gwamnatin Turkiya su koma teburin sulhun zaman lafiya. Turkiya dai ta kai dimbin hare-hare a sansanin kurdawan da ke tsakanin duwatsu da kuma gefen Iraki ko kuma kan iyakokinta. Dubban Yahudawa sun yi zanga-zangar yin Allah wadai da harin ta'addanci da aka kai wa wasu Falastinawa har aka kone gidajensu guda biyu kurmus inda wani jariri ya mutu. Sannan an soki wasu masu jerin gwano guda shida da wuka masu bin yancin auren jinsi daya. Shugaba Robin Rivlin ya fadawa dandazon jama'a cewa tsana ta watsu a fadin kasar, sannan kuma bisa ƙarya da gurbata addini da ra'ayoyin bogi. Shugaban ya ce ana aikata ta'addanci da sunan At-Taura littafin Yahudawa. Wasu Yahuda ƴan kaka gida ne ake zargi da kona waɗannan gidaje na ƴan Falastino a West Bank da ke Duma a ranar Juma'a. Harin da jaririn ɗan wata 18 da haihuwa ya babbake iyayensa da ɗan uwansa ɗan shekaru 4 kuma suna nan suna jinyar konewar da suka yi. Sabon jagoran ƴan Taliban Mulla Akhtar Mansur da ya maye gurbin Mulla Umar da ya mutu ya yi kira da ƴan Taliban da cewa kar su kakkauta har sai Afghanistan ta zama tsantsar kasar musulunci. Makiyanmu za su mana dariya, in ji shi, in suka ga kanmu bai hadu ba. Saboda haka za mu tsaya mu yi yaƙi bisa takenmu na kafa tsarin Islam a tsantsa, kuma za mu ci gaba da jihadi har sai haƙarmu ta tabbata. Mansur ɗin dai bai fito fili ya nuna amincewa ko kin amincewa da neman tattaunawar sulhu da gwamnatin Afghanistan ba don kawo ƙarshen yakin ta'addancin shekaru 14. Ya ce duk wata tattaunawar su ta dogara ne bisa shari'ar musulunci, ciki har da maganar sulhuntawa ko kuma ci gaba da aikata jihadin da suka fara. ƴan Taliban ɗin sun tabbatar da mutuwar jagoran nasu mai larurar ido ɗaya, amma ba su faɗi takamaimai lokacin da ya mutu ba. Firaministan Yamal mai gudun hijira Khalid Baha ya kai kwarekwarar ziyara kuma mai mahimmanci zuwa sabon haɗaɗɗen birnin Aden a jiya Asabar. Baha shine mataimakin shugaban kasar Yamal ɗin kuma babban jami'in gwamnatin kasar na farko da ya fara kai ziyara birnin Aden ɗin tun bayan da sojojin gwamnati suka kwato shi makonni biyu da suka wuce. Ya ziyarci ragargazazzun gine-gine inda kuma ya je ya ziyarci majinyata a asibitoci da suke fama da raunin da suka samu a wannan fadace-fadace. Ya yi alkawarin kwanan nan Aden za ta farfado kamar yadda aka saba a rayuwar da. Garin dai shine babban garin bakin gabar tekun kasar, sannan suna bukata da kuma kira a basu taimakon agajin abinci da magunguna. Sojojin taron dangin da kasar Saudiya ke jagoranta ne suka fatattaki ƴan shi'ar Houthi ta hanyar lugudan wuta ta sama da ƙasa, suka kuma kwace garin suka danka shi a hannun halattacciyar gwamnatinsu. A ƙarshe za mu ji cewa sabuwar gadar da ake ginawa mafi faɗi a duniya da ke birnin Istanbul ta ƙasar Turkiya za ta zama wata ƙwaƙƙwarar mafita ko kuma hanyar da za ta haɗa tsakanin ƙasashen Turai da Asiya. Dubban leburori da masana fasahar gina gada ne ke aiki ba dare ba rana don cimma gama aikin gadar mai suna Yavu Sultan Salim a Turkiya. Gadar na da akalla faɗin mita 60 da jerin tituna a kan sala-sala har kashi 8 da layin digar jirgin ƙasa guda biyu, sannan tana da tsawon fiye da kilomita 2 a doren ƙasa da kuma fiye da kilomita 1.5 a kan ruwa. An kiyasta aikin gadar akalla zai ci kuɗi dala Amurka miliyan 300,000, wanda aka faro gininta tun daga shekarar 2013. Rahotanni ya nuna cewa a yanzu leburori da injiniyoyinta suna iya bin gadar da ƙafa, kasancewar aikin ya yi nisa.
Da takaitattun labaran duniyar muke ƙarƙare shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin. Kuma lokacin da za ku ji shirin na gari na kowa da sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Sarfila Hashin Gumel, nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya da wadatar zuci. Salamu alaikum.
VOA.
Labarin duniya kenan kuwa gama saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla bari mu koma gefe mu bar ku da ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirin sa na zabe ko nadi.
Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayo ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai leka zauren majalisar dattijan Najeriya ne wanda ya dauki lokaci ana takon saka game da zaben shugabannin majalisar kama daga shugaban majalisar zuwa sauran mukamai. Yanzu dai ƴan majalisar dattijai su 81 ne cikin su 109 suka jefa kura'a amincewa da zaben shugaban majalisar. Kuma wakilin sashen Hausa Madina Dauna ta jira ayin wasu waɗanda suka yadda da wannan zaben har ma da waɗanda suka ce a nisan ta su da wannan zaben. Don haka bari mu ji dalilin da yasa suka amince da wannan zaben. Da farko ga Sanata Adamu Aliru.
Dama idan ayin sama ba sai dawo ƙasa abin da ya faru mako uku da suka wuce hudu suka wuce ya riga ya wuce mun zauna mun tattauna akanin mun shirya kanmu kuma a shirye muke yanzu mun aiki tare ba tare da tsangwama ba. Duk abubuwan da suka faru akwai rashin fahimta kwarai-kwarai da gaske kuma mun lura cewa wannan jam'iyya sabon jam'iyya ce da ta kafa gwamnati. To bayan mun da lokacin da za mu zo mu faɗa da juna dole ne mu yi tsaye mu ga mun shirya kanmu saboda mun ɗauka alƙawarin da dama da 'yan Najeriya. To idan mun zo muna faɗa da juna ya za a yi wannan alƙawarin a cika mu 'yan Najeriya su. Sannan ban manta ba fa PDP jam'iyyar PDP ba mutuwa ta yi ba suna nan suna kallon abin da muke yi kuma wannan abin shi ya sa muka ce to dole mu shirya kanmu duk bambance-bambancen da ke tsakaninmu mu haƙura da juna mu zo mu haɗa kai saboda a samu haɗin kan jam'iyya a samu abba shi shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari goyon baya ga ya cika burin da duk yake da nufi ga wannan ƙasa din kuma duk abin da kowa ke nufi yanzu kusan akasarin mu majority namu mun yarda cewa mu haɗa kanmu ba wata matsala.
Shi ma Sanata Musa Sarkin Adar ya tofa albarkacin bakinsa game da wannan batu.
A duk abin da ake yi ana neman maslaha. An zo an sami takaddama ko wani bangare yana tunanin ga yanda yake son a yi. A ƙarshe jam'iyya ta zo da shawara ita dai ta farko ta kawo sunaye cewa wane da wane za a zaba daga yanki kaza da kaza. Yanzu kuma ta dawo cewa to ta cire sunayen mutane ta ba da dama waɗannan dai magana zonin yana nan wannan yanki na kudu maso yamma zai ba da shugaba kudu maso maso tsakiya za ta ba da mataimakin mai tsawatarwa kudu maso gabas arewa maso gabas za ta ba da mai tsawatarwa wato chief whip sannan arewa maso yamma za ta ba da mataimakin shugaba amma ba ta faɗi ga sunayensu ba don haka an ba dama ga 'yan jam'iyya na kowane yanki zo su zauna su zaɓi wanda suka ganin zai yi musu wannan jagorantar matsayi na tsaka wanda kowa kai ba ka rasa ba ni ba rasa ba
kenan. Kaman ku da dama kuke ganin ya kamata a yi abin da ake ce ma federal character da kuma yi wa jam'iyya biyayya abin ya yi muku kyau kenan.
Ba maganan federal character ba wato akwai abin da mutane suka kasa fahimta. Federal character ba a iya kawo ta a wajen tsarin rabon shugabanci na majalisa. Yanzu misali mu APC muke da speaker muke da mataimakin speaker muna da mukamai guda hudu na majority su MPDP majority abin nan su ma guda hudu ke gare su shi idan an ce za a rabo ne bisa ga wannan shiya to kun ga shiya biyu za su samu ba domin matsayi hudu ne ke gare su minority leader deputy minority leader minority whip deputy minority whip idan an ce za a raba shida din dole ne bangare biyu za su rasa. Zon wancan maganan tsarin yanki wani abu ne da aka shigo da shi domin dai a samu budakala kuma wannan abin ba abin kulawa bane kuma idan su mutane su sani wannan yanki guda shida ba su cikin tsarin mulkin Najeriya an dai kawo su ne a matsayin kamar political arrangement kuma aka amma dai ba su cikin tsarin mulkin Najeriya. So mutane na amfani da wannan dama ce don a samu maslaha wajen rabon abubuwa in sun zo.
To sai dai an ce hagun wani daman wani domin Santa Kabir Marafa cewa yayi har yanzu da sauran rina a kaba ga kuma hujjarsa.
To ba mu dai gama yanzu waccan maganar da mun kai wanda ga ya maki ji an ba mu wani sabon littafi yawa to yana da kyau ɗan Najeriya su san abin da ya fa shine nake ga ya maki ba mu san iya ta'asar da sun ka tafka a cikin wancan littafin ba domin ai majami'ar APC zagon ƙasa da kuma wannan gwamnati zagon ƙasa jiya da muka shiga majalisa sai na ga daya gashi an ce majalisa karfe 2 za ta rinka zama zuwa karfe
6 haka fito da shi ka fada
bayan jama'a alhamdulillah to kuma sai gashi mu kuma muna zama karfe 10 zuwa karfe 2 don haka a dokance duk zaman da majalisa ta yi baya da amfani kuma duk wata shawara da ta yanke ba ta yi ba saboda kamar ne mutun ya ce ya tafi aikin hajji cikin watan 2 ko watan 7 ko watan 8 ko watan 9 dole ne aikin hajji sai cikin Zulhijja zaka ta kai shi yawa shine lokacin da aka kaide inda aikin hajji zaka kai a ce maka alhaji to ga watan da zaka je kai shi daga kwana kaza zuwa ga kwana kaza to haka duk abin da anka ce yana da lokaci zaman majalisa karfe 10 ne zuwa 2 to idan kai yi shi kasa da haka ko ka wuce nan bai yi ba idan ba ka bi sharuɗa ba to sai na tashi na ga ma shugaban majalisa cewa to ka ce wannan littafi za mu yi amfani da shi haka ne ya ce eh haka ne mataimakin shugaban majalisa Ikai Ukai Madu ya ce wannan littafi haka yake yanzu amma duk abin da aka gani cikin shi wanda bai yi ba to gyaran shi sai an bi wannan sharuɗa da na faɗi na sashe na 110 shi ya faɗi da kanshi so jiya na tuna me nace to tunda kun riga kun faɗi to yanzu ga abin da na gani yanzu wannan doka abin da tace majalisa ta rinka zama daga karfe 2 zuwa karfe 6 ku kun zo kuna zama da karfe 10 zuwa karfe 2 don haka ne shugaban majalisa ina son a rufe majalisa yanzu take ba da wani abin nan ba sai a ƙara dawowa karfe 2 sai mu sake rantsuwar da an kai a sake duk ayyukan da an kai baya duk wani nadi da an kai bai da tasiri bai yi ba sai an sake sabo to har yanzu sai an ka tashi kuma an ka ce wai ba wai kura ne an kai nan take sai an ka dauko su sababbin littattafai an ka zo ana ba mutane kuma
sannan aka ce sai ya ta zo su ko su tawo a tsana su wai an haɗa adilai ne su ba a san zalumai ne ba iyan siyasa ne kan alƙawali da kwancewa
kafin mu kammala bari mu leka ƙasar Burundi inda can ma ake takaddaman zaben shugaban ƙasa shi ma an yi an gama kuma duk da sukan da shugaba mai ci ya sha na tsayawa takara ministan harkokin wajen ƙasar Alan Imitiwe ya ce zabe an yi zabe kuma yayi kyau domin mutanen ƙasar sun zabe abin da suke so shi ma ga abin da yake cewa
the elections have been held and the people of Burundi have had a chance to speak for themselves as to who should run the country now we do not think that it is up to anybody to disregard or to misinterpret the choices made by people from a sovereign state.
Zabe kan an yi shi kuma mutanen kasar Burundi sun samu damar da za su bayyana ra'ayoyinsu akan ko wane ne suke son gani ya dace ya mulki kasar su. Don haka ba mu tsammanin cewa wannan wata dama ce ga wani ko wasu su ce sun Allah wadai da wannan damar ko kuma ya kaskantar da shi ko kuma ba shi wata fassara na daban. Ga abin da kasa mai cin gashin kanta ta yanke hukunci a kansa.
To sai dai a ziyara aiki da ya kai a kasar Kenya da Habasha, shugaban Amurka Barack Obama ya yi wa kungiyar tarayyar Afirka jawabi a headquarter kungiyar da ke Addis Ababa, kuma a nan ya soki lamirin wannan zabe na kasar Burundi. Ga abin da shugaban Obama ke cewa.
I am in my second term. It has been an extraordinary privilege for me to serve as the President of the United States. I cannot imagine a greater honor or a more interesting job. I love my work.
Ina cikin wa'adin mulki na biyu ne wanda wannan wata babbar dama ce na yin mulkin kasar Amurka. A gaskiya bana tunanin akwai wata damar da ta wuce irin wannan ko kuma wani aiki da zai fi wannan martaba. Gaskiya ina son wannan aiki da nake yi amma bisa tsarin dokar mu bana da damar sake tsayawa takara. Ina tsammani ni shugaba ne da kowa ya hakikance da haka kuma idan da zan sake tsayawa takara ina ganin zan iya cin zabe amma ina ba zan iya yin hakan ba wannan shine aiki da nake sha'awar yi wanda haka zai sa Amurka ta ci gaba amma bana da zabe tilas na kauce wani yazo domin doka doka ce kuma ba wani mahaluki da yafi karfin doka hatta shugaban kasa gaskiya idan son samu ne na mutsu na ga na fita daga wannan aikin shugabancin kasar domin ina jiran ranar da zan kammala wannan aikin na shugabancin ƙasa wanda zai bani damar yawo da walwala ba tare da tsaro ba ko da yaushe. Kana da kasancewa cikin iyali kuma zan iya samun wasu hanyoyi da zan iya bada tawa gudunmawa ga al'umma. Haka kuma zan samu wadataccen lokaci da zan rika kawo ziyara nan Afrika lokaci zuwa lokaci. To sai dai abinda na kasa ganewa shine ban san ko me yasa mutane sau tari suke son dadewa akan karagal mulki ba. Musamman ma a ce suna da kuɗi. A duk lokacin da shugaba ya yi yunkurin canza dokar kasarsa, lokacin tsakiyar mulkinsa domin ya ci gaba da kasancewa kan karagan mulki, sai ka ga hasaran martabarsa ga idanun mutanen da yake mulka. Kamar abin da muke gani a kasar Burundi, wani lokaci sai ka ji shugaba ya ce shi kadai ne ya iya mulkin kasarsa. To da ka ji haka, wannan shugaban bai yi ma mutanensa komai ba.
To masu saurare, ina kuma kawo ƙarshen wannan shiri na yau a madadin Madina Dauda da sauran abokan aiki na da suka taimaka. Shirin ya haɗu sai Julie Gresham wadda ta bada umarni da daidaita sautin shiri. Ni madugon shirin Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman.
A ranar Laraba da ta gabata ne aka tsinci kadan daga cikin tarkacen jirgin saman nan na kasar Malaysia da ya bata dabo a watan Maris din bara, wato MH370. Tarkacen wanda masu bincike suka bayyana a matsayin wani bangare ne na fiffiken jirgin na da tsayin mita 2. An gano shi ne a tsibirin da ake kira Reunion Island dake tsakanin Madagascar da Mauritius. A ranar Juma'a da ta gabata aka garzaya da bangaren jirgin zuwa kasar Faransa domin gudanar da bincike, inda daga baya kuma Malaysia suka bada tabbacin cewa lallai wani bangare ne na jirgin MH370. Tuni dai Martin Dolan, babban kwamishinan sufuri a kasar Australia, ya gaya manema labarai a ranar Juma'a cewa suna da kwarin gwiwa za a gano inda jirgin yake, yayin da shi ma ministan sufurin jiragen saman kasar Malaysia Azharuddin Abdulrahman ya kwatanta lamarin kamar haka.
This is the most credible lead that we have to date.
Wannan ita ce babban alamar da muka samu tun daga lokacin da aka fara neman jirgin.
Bayan da aka gano wannan tarkacen jirgin ne, mataimakin Prime Minister Australia Warren Truss ya ce gano wannan bangaren jirgi ya yi daidai da irin hasashen da suka yi a baya na takamaiman inda jirgin ya fadi.
The fact that wreckage is on the Reunion Islands or in that Madagascar area is consistent with some of the modeling we've done in relation to current movements and
ganin cewa an tsinci wannan bangaren jirgin a tsibirin Reunion Island ko kuma Madagascar, hakan yayi daidai da irin zaton da muke yi na yadda igiyan ruwa ke tafiya kan inda ake tsammanin jirgin MH370 ya fadi.
Ya kara da cewa akwai tabbacin jirgin ya nitse ne a yankin tekun India, amma kuma ba a san a daidai ina bane. To dangane da wannan batu, na tambayi ya komodo Abubakar Sadiq mai ritaya kan yadda yake kallon wannan lamari.
Shi wannan abu da aka samu yana da kyau. Dan da ban idan jirgin sama ko ba batayi ma ba ko ya fadi ne haka aka ganshi, ka san yana tarwatsewa. Ana daukan kayan dede a shiga babban kamar hanga ake ce mashi, sai a zo a hahada su ne. Sai a gani tana za a ga illan da ta same shi har ya fadi. Kuma kaga wannan jirgin batayi. Ana ta neman shi a shiga ma cikin kasa ruwa, ana ta nema ba a gani ba. Amma yanzu sai ga shi an samu wani bangaren shi bai wani fafashe ba, yana nan daidai. To amma akwai abu daya, kada a tsammanin inda ya faɗi aka ga kayan nan yake. In isa ta teku, iska na juya shi, yana ruwan yana tafiya. Amma su wanda suka yi kimiyyan irin ruwa na teku da menene, zai ba yana tafiya ko ina bane. Wani zai yi daga arewa ya kudu, wanda kudu ya yi arewa ko wani abu. To kaga wannan inda aka samu bangaren jirgin nan, an same shi can wajen kasar Madagascar ne, wato kusa da mu nan Afirka da kudu. So ka gani lallai kuma ruwa yana juyawa ne, yana yin kasa. So watakila wannan jirgin ya bata ne ko ya fada a teku a wajen kusan wajen India din nan. So ba inda aka je aka bata lokaci bane ana ta neman shi. Dai tsammani na kenan.
Za a iya amfani da shi, wato su masana kenan su yi bincike akan wannan tarkace har su gano ga abin da ya janyo hatsarin jirgin?
Shakka babu. Dan ko ni da ake nuna shi a wannan television, na ga wani abu. Ni dai ba na binciken hatsarin jirgin, amma na ga wani abu wanda zai taimakawa. Akwai wani sufurari da suka tsira jikin shi, ta san ya daɗe kenan. Yana yawa kan ruwa. To wannan an ciro wannan furarin, in an je an duba yanayin ruwan yake na kasan a tekun India din nan. Za a ga irin wa'annan aina suke na ɗaya kenan. Da biyu kuma za a duba a ga tun da ya ɓata nan har zuwa yanzu iskar ruwa da take kadawa ina tafi kadawa zuwa ina za a gani. Bayan haka kuma ta ga wannan abun ba fuka-fukin jirgi ba ne. Katon jirgi yana fuka-fuki kuma yana da jelan fuka-fuki. To shi na ganin wajen jelan fuka-fukin shi ne. To a lokacin da ya zo faɗawa ruwa wato ya tafi da kanshi kenan. Shi sa wani na gaya maka shi bai da gargaje sosai ba ya balle ne kudu inda aka haɗa shi. Ka ga wannan zai nuna yanayin yanda ma ya faɗa ruwa.
To shi dai jirgin na MH370 na ɗauke ne da fasinjoji da masu kula da jirgin 239. Yana kuma kan hanyarsa ne ta zuwa Beijing daga Kuala Lumpur a ranar 8 ga watan Maris ɗin bara. Jirgin kuma ya ɓace ne a kan na'urar da ke bin diddigin yawon jirage fiye da sa'a guda bayan tashin shi. An dai share fiye da kilomita 50,000 a kan teku ana neman jirgin bayan ɓatansa a kusa da yankin tekun kudancin China. Wuri na ƙarshe da aka yi ta neman jirgin shi ne a yankin kudancin tekun India da ke can gefen gaɓar tekun Australia.
Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kafin mu rufe shirin namu na yanzu, bari mu dawo muku da takaitattun labaran duniya.
To ƙwararru na ci gaba da yabawa samun maganin rigakafin cutar Ebola mai kisa sai dai sun bayyana fargabar da suke ganin cewa yaduwar maganin har ya wadata na iya ɗaukar watanni nan gaba. Wata jami'ar hukumar lafiya ta duniya ce Mary Polly ta bayyana haka ga manema labarai inda ta ce ana iya ɗaukar lokaci kafin masu tantance sahihancin magungunan su yarda a fara amfani da shi. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya fara tattaunawar diplomasiya a yau Lahadi da takwaransa na Misra Sami Sakri game da hare-haren ta'addanci a yankin Sinai da ke Masar. Jami'ai sun bayyana cewa Kerry zai zanta da ministan kuma ya gana da shi kanshi shugaban kasar LCC sannan kuma ya nuna damuwar Amurka game da cin yancin bil'adama da kuma maganar hambararren shugaban kasa Muhammad Morsi. Rabon bangarorin biyu na gwamnatin Amurka da ita Masar su irin wannan ganawar tun a shekarar 2009 wannan ita ce ziyara ta farko ta kasashe biyar inda Kerry ya fara da Masar.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.